Daya ga watan Mayu rana ce da aka ware a duk shekara a matsayin ranar ma'aikata ta duniya domin yin waiwaye a don tafiya akan nasarori da ma'aikata suka samu da kuma matsaloli ko kalubalen da suke fuskanta a kasashe daban-daban. Sai dai ranar ta zo wa ma'aikatan Nijar daidai lokacin da kasar ke fama da hauhawar farashin kayan masarufi, lamarin da ya sa ma'aikatan kokawa kan yadda albashi baya isa biya musu bukatu na yau da kullum. Abdurrahman Kulbali shine shugaban kungiyar kwadago ta CNT.
Babban matsalar ma'aikaci yau tsadar rayuwa. Kowa ya sani rayuwa ta yi tsada. Yau kowa in aka ce wani abu ya ƙara kuɗi, mai talla ice zai ce rayuwa ta yi tsada ya ƙara ice shi kuɗi. Mai talla ruwa a jarka zai ce rayuwa ta yi tsada ya ƙara jarka kuɗi. Mai ma'aikaci bai da hanyar samun kuɗi in ba albashi ba. To komai na ƙara tsada, albashi bai gusa ba. Ba yi ƙara albashi ba. Bai da wata hanya da zai samu kuɗi sai hanya wani albashin. Kenan ma'aikaci iya cikin halin haƙulai. Yau shinkafa ta kai 17. Masara haka. Wani dole ne za a saurare mu, za mu samu warware washi.
Kungiyoyin kwadago sun bayyana irin bukatunsu da suka ce suna fafutukar ganin gwamnatin ta samar musu da wata mafita wanda zai dace da halin matsin da ake ciki a yanzu a Nijar. Suleiman Abdu Jibbo, jigo a kungiyar kwadago ta EJTN.
Mun ba da wasu koke-koke wanda muna ganin ya kamata gwamnati ta dauki matakai saboda tsadara. Koke-koke shine dabar a karawa ma'aikata kuɗi saboda kowa ya sani yanzu mu cikin matsalar da muke ciki, kuma kashe-kashe kan hanya, kuma becin wannan akwai matsaloli da ma'aikata suke samu a gurin aiki ne, dan jarida ne, ma'aikacin lakon ne, na likita ne, ya kamata su ma magabata su dauki matakan da ya kamata. Becin wannan ana jan kafa wajen ba su allowance, kuma becin wannan akwai matsaloli da yawa wanda ya kamata a ci an musu stati particular iri daya.
Kungiyoyin ma'aikatan dai sun buƙaci gwamnatin Nijar da ta kawo ƙarshen kwantaragi domin inganta harkokin aiki a ƙasar. Abdulaziz Musa, magatakarda a kungiyar kwadago ta CNT reshen jihar Agadez.
Shi contractualization dama da ana yin ta ba bisa ka'ida ne. Bai kamata mutum ya yi ta kwantara har shekara biyu, shekara hudu, ya kamata da an kai hudu, ya kamata an wuce wannan, an nemi kuma ci gaba. Yanzu cikin tahiyar da muke, gwamnati yana iya daidaita, tunda akwai niyyar daidaita, sai a yi niyyar daidaita a bar ma ka a kare wannan kwantarakin.
Ma'aikatar a ƙarƙashin kungiyoyi sun fito inda suka gudanar da jerin gwano a gaban gwamnonin jihohi kamar yadda aka saba a kowace shekara domin mika kotansu.
Sunana Nasiru Waziri, gaskiya mun yi tsammani masallar za ta yi, amma gaskiya mun ga sauyi da yawa.
Kwami dangata da wannan sallah ta bana, sai mu ce an gode wa Allah. Duk shekara muna hutuwa, muna fata Allah Ubangiji ya kama mana, Allah Ubangiji ya mana budi na alheri.
Fanka min Daudu, mun fito da ɗalibanmu, mun gwada musu abubuwan da muke yi a cikin lakol. Gaskiya alhamdulillah, tunda an yi shekara biyu zuwa uku ba a samu akai defile ba, kuma gaskiya yanzu bana da aka samu akai defile abun kuma yahi na shekarun hwarin da akai.
Sunana dai ba mun misali, a gaskiya muna farin cikin wannan rana ta sallah, akai marshi a hankali.
Hukumomin sun karɓi koken ma'aikatan tare da bayyana musu cewa za su zauna kan teburin tattaunawa. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.